yadda ƴan bindiga ke ci gaba da aika-aikar su a arewacin Najeriya abu ne mai daure kai domin tamkar babu matakan da ake dauka da dakile ayyukan duk da kuma hukunta na cewa suna daukar matakan bayan kona matafiya 23 da suka yi a Isa dake gabacin Sokoto a arewa maso yammacin Najeriya haka ma ranar Asabar ta ƙarshen makon da ya gabata sun kona wani gari Kacukam dake yankin Kalmalo a Ilela garin da ke makwabtaka da jamhuriyar Niger Bello Isa Ambarura wakilin jama'ar yankin ne a majalisar dokoki ta jihar Sokoto ya ce aika-aikar ƴan bindiga tana wuce wuri a yankin
shirunjin dusi gaba ɗaya su ƴan ta'adda sun wace garin dabbobin su da an kwashe gaba ɗaya kuma an kunna magarin wuta sannan shi kuma akwai runjin kware ita halin da kake ciki yanzu kamar zamu ci tana ga hannun ƴan ta'adda ne a halin yanzu saboda sun nemi mai garin ya zauna ya beli garin ko kuma su ma su wace su su banka magarin wuta su kaga mutanen garin na cikin ban yanayi na halin kuka a zanyi an samu hasara mutanen wasu an kama su an tai da su hasarar rayuwa kai ta ba a koma ganin wasu je sun rasu daga ciki so muna ƙara kira ga gwamnati don Allah dai kokar da take ta taya tsaye
na tuntubi wani mazaunin Kalmalo wanda yace jama'ar Ilela baki daya suna cikin halin lahaula saboda rashin tsaro
ni Hamza Haya Kalmalo ina tabbatar maka cewa abun da ya faru garin Runji wallahi mu mai alawa dare ga wannan abubuwan da suka faruwa kuma magana garin kai ga mata da matan shi a kai ga wallahi daga garin sun saito lene local gannon wallahi babu tsaro babu shi babu shi
na ne mijin ta bakin jami'an tsaro to sai dai kaka kiran dunan ƴan sandan Najeriya dake Sokoto bai doki kiran da nayi masa ba a can ma yankin Isa duk da furucin da commissioner ƴan sanda Kamaluddin Kola Okulola yayi na cewa jami'an tsaro na sintirin hanyoyin yankin kusan safe Dr. Allah sai an samu rahoton cewa an tare hanya an kashe kuma an saci mutane kamar yadda ya faru da maraicin jiya Lahadi inda ƴan bindiga suka tare hanyar Isa zuwa Shinkafi suka kashe wani mutum kuma suka kama wasu suka shiga daji da su na zanta da wani dan karamin yaro mai suna Sufiano wanda mahaifinsa ne aka kashe a cikin wannan motar da aka tare
kai mun zo za mu taho wannan Isa muna zuwa sai mun ga bare sun tare hanya wannan motar guda ita a gaba suna tawa su sun kalbe ta motar guda da muke ciki su sai kwana ta koma shi ba wannan ma an kashe shi
waɗannan abubuwa da ke faruwa sun sa ƴan Najeriya na ci gaba da mamakin ganin gwamnati na cewa tana kare rayukan jama'a kuma ga rayukan suna ta salwanta ta hannun ƴan bindiga Farfesa Bello Dodon Bada mai sharhi ne akan lamarin yau da kullum yana ganin cewa
gwamnatin tarayya idan tana sauraron kafofin watsa labaru koda ya zamanta jami'anta na leke asiri ba su aiki tana jin abin da kafofin watsa labaru ke faɗa ya kamata a ce ta bincika shugabanci amana ne waɗannan mutane amana ne har an sa sun fara watan hiddarai da cewa gwamnatin tarayya da ta jihohi da shugabannin su suna iya musu wani magani ya sun fara hiddarai
bisa ga yadda abubuwa ke ci gaba da faruwa jama'a yanzu na ganin cewa ba su da zabi illa neman dauki daga wurin Allah Muhammad Nasir Murar Amurka daga Sokoto a Najeriya